Ashirin na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. Ayyo mun samu zantawa da ma'aikaciya a kamfanin safarar motoci daga gari zuwa gari. Ta kuma ba mu labarin ta.
Sunana Faith Mba.
Malama Faith, ba mu labarin ki.
Secondary school na na gama New Brick College, amma na gama India Kano State Polytechnic. Mass communication.
To yanzu aikin
yi. I'm a ticketer in one company named Cross Country.
Kin ce kin yi karance mass com aikin jarida kin ne. To da mun kina sha'awan irin aiki haka ne koko jaridan. Kin ga ba abin da kike karanta kike yi ba.
To abin ne inda rayuwa yake, inda kika samu shine zaki karba. To amma to ina roƙon Allah, Allah ya kawo mu aiki da nake so. Aikin jarida.
To ina batun ci gaba da karatu.
Zan ci gaba da shi saboda yanzu akwai abun da nake yi. Ina gama kaman to in zan ci gaba da makaranta to zan samu kuɗi. Yanzu ba kuɗi a hannuna da zan gaba school fees.
Wancan da kika yi ba iyayenka da kunan
ki ba? Baba na ne amma yanzu ya rasu. To kafin ya rasu to ba abun da ya ajiye mana. To yanzu to zai nema in je in gama da makaranta.
Mascom din ke son ki cigaba ko kina da sha'awar canja?
Mascom ne nake so.
To ki ce lokacin da kika shiga baban ki ya da su wani irin matsaloli kika fuskanta kafin ki gama karatu?
Saboda ba wai na gama da ya rasu ina rubuta project dina. Amma yanzu to daga ina rubuta project dina kafin gama shine ya rasu. Amma ina da matsaloli a makaranta. Saboda da mask da project dina aka ba mu absent. So yanzu
absent biki bane a wannan lokacin.
Nayi naje nayi submit amma suka ce wai nayi late.
Ya akai shi ka makara.
To saboda group project ne saboda nayi tafiya in je in binne babana to shine aka ce wai
me kike so ki zama a rayuwa?
Ina son zama newscaster.
Yes. Radio ko television?
Anyone that God said I would do. One day Allah ya ce wai zan yi shine zan yi.
To wani kina zaki wa yan wanki mata musamman matasa?
I know you that one. To na yi na mu na na kira su tashi su yi karatu sai su zama abu a duniya. Ba wai za su dinga yi tafiya yawo banza su je makaranta su zama abu.
To malama Faith sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.